ashirin mu na kananan sanu'u yau dai ba talabi muka samu ba hula muka samu ya sunan malami
to alhamdulillah ni sunana Aminu Muhammad malami ni ne manajan director na company Mika Foods
me Mika Foods ke yi
Mika Foods company ne da yake sarrafa kayan abinci muna yin mangyada muna yin manja muna yin garin masara muna yin brabusco muna yin garin alkama
dai kai kadai
din mu kadai
ya aka yi ka fara wannan sana'a ne ji hankalinka
to alhamdulillah bayan na gama jami'a a jami'a agric and environmental engineering nayi daga baya naje na koma ne processing engineering bayan na gama naje ne service a Golden Penny a Ogun State so da na gama na ga yanda Golden Penny suke sarrafa kayan abinci alhamdulillah na ga billions of naira da ake catching ake samun kuɗi kuma gaskiya tun a makaranta ina da interest akan harkar processing so shi yasa da na tashi ma sai naje nayi koma na ƙara karatu akan processing bayan na gama na zo gida nayi establishing company na nayi business registration na gama na sai inji ɗaya na nika ɗaya na sirfi na fara yi mutane
inji sosai da muka sani
inji na da dai da kika sani wanda ake nika da shi da ake sirfi idea behind shi asali main product ina garin masara ne abinda na dauka a garin masara kin san a kasuwanci abinda ke tafiyar da kasuwanci shine innovation ci gaba kirkira what new are you bringing into the system me sabu zaka kawo a kasuwanci duk kasuwancin da ba a sabunta shi ba zai ci gaba ba so da na zauna jadawalin kasuwanci especially da na fara kamar da na ga miki na dan samu little experience a Golden Penny na ga cewa garin masara tun talatale shi ake ci kaka da kakanni so amma sai ta kai ta kawo cewa yanzu saboda wahalar da ake shawarin sarrafa shi ya jawo da samu vita yazo sai ya kwace masa kamar za a ce gado ya kwace masa kasuwa saboda samu vita duk sanda zaka yi cikin minti kadan zaka gama shi sannan kamar yanzu presently a Nigeria ba abinda aka fice irin shinkafa me yasa aka fice shinkafa cikin minti 15 ko 20 kin gama dafa shinkafa sai sarrafawa so da na dauka to me babban matsalar garin masaran nan duk sanda zaka yi shi sai ka kai sirfi ka kai nika sannan an zo an yi tankadi da sauransu so sai na sai injin nika da tankadi da sirfi a company na idan na ka zo irin masu manyan buhuhuna suna kawowa sai a musu tankadi a nika a ba su siyar su tafi da shi kayan saka su bani kudin aiki 500,000 lokacin daga baya nace to me zai hana ni ma in gyara shi in je in yi leda ya zama na cewa ya zama kamar yadda saman vita yi haka na fara alhamdulillah in san komai zaka yi in dai da Allah kuma daga sai kake Allah zai tallafa maka so cikin yarda Allah akwai wani program lokacin da ake kira wanda federal government take yi da ake kira UN wani youth enterprise innovation in Nigeria sai na nemi UN ina tunanin sanda na nemi UN mu dubu kamar 500 ko 700 muka nemi UN na samu nasara aka dau mutum gaba daya ina tunanin mutum 1,500 out of 500,000 UN ka ban 5 million grant daga nan na sai sauran injina na gyara inda nake production da langalanga ce muka gina bayan mun gina muka fara production alhamdulillah haka muka fara daga baya na sai injin nika gyada nan ma na fara nika gyada ina fitar da mai
na kuma
product
guda ne wannan sana'a ta ka
wannan sana'a ta na fara 2014 company
na shekara hudu kenan
zuwa yanzu
shekara hudu kana masara kana me
ina shekara hudu ina garin masara ina garin alkama ina samun bita na garin alkama ba ina yin brabusco na masara sannan kuma akwai mai product presently product hudu ne da ni
misali a wata kakan yi kaman buhu nawa na waɗannan abubuwa da ka lissafa
ai kamar yadda na gaya miki yanzu to be short and precise dai a company na ina da akalla mutum 80 ko 100 da suke aiki a
company 80
wallahi alazim
tara hudu da fara aiki
wallahi da taimakon Allah kamar yadda na gaya miki in fact yanzu ma abin da nake gaya miki akwai yan gudun hijira da muke sare zamu musu abin da yake gaya miki shine duk abin da samu musu aiki akwai program da ake kira World Food Program WFP mun yi magana da su suna bukatar 200 trucks na garin masara
za ku kawai yan
gudun hijira ni zan kai musu yan gudun hijira sannan akwai stadium da za a nika musu a blending nice tare da za a hada shi ma da waken suya za a hada da wake da kuma abinci ne dai saboda na yara ake sare 3 abu ake hadawa da waken suya da masara da kuma akwai wani abu da suke kawo sai a hada kaman dai madara yake saboda enhancing saboda malnutrition da suke fama da shi yan gudun hijira exactly tamuwa exactly
menene kalubalen da kake fuskanta
ai a company na ga miki akwai kalubale kala kala da na fuskanta kamar yadda na ga miki tun daga farawa shekara ta 1 da rabi ina neman NAFTAQ number wannan shi yasa ma ne samu kawarin guya nake tunanin ne samu wani different wannan shekara ta 1 da rabi ina neman NAFTAQ number ban samu ba banda kabinan 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 wanda sai daga ƙarshe na samu yanzu ku liye imagine a shi a Nigeria kana Kano za ka yi kamfanin pure water sai ka jira yin issue naka number a Lagos wannan duk ba haka ya kamata ba akwai mutane da yawa abokaina da muka fara kasuwanci da su wallahi lazim daga baya rufewa hakura suka yi saboda samun wannan salaya
kana ta kai kuma wannan number
saboda akwai wanda zaki ga daga baya zo yana sai da injinan ma saboda ya rasa NAFTAQ number din akwai wanda kuma in ba dama sai ka jajirce kuma baka isa kai kayanka kasuwa ba sai kana da wannan NAFTAQ number gashi aiki ya musu yawa so apart from this akwai abubuwa da yawa bayan wannan challenges din magana ta kuɗi company sai da kuɗi baya tafiya sai da kuɗi akwai lokacin da sanda na fara kamar yadda ke ga miki a 2015 bayan shekara ta 1 da fara production ana sai da masara naira 2500 ina da jari makara sai a kalla ina da jari naira miliyan 1 kin ga with that 5000 zan iya siyan a kalla buhu 200 za a ce kenan ko na kaya sai da takai ta kawo a shekarar December sai da buhun masara kai naira 20,000 so kin ga jari na a misali jarin ka da kake da shi kake iya siyan buhun 200 yanzu ya zama jarin buhu gaba daya buhu 20 so kin ga wannan ba karamin kalubale bane so kamar yadda na gaya miki gaskiya akwai inflation sosai wanda har yanzu ma again kin ga yanzu present muna siyan masara 8,000 so kafin kai stabilizing abinda manyan kamfanonin suke yanzu kamar Golden Penny da nake gaya miki sai za su iya siyan kayan shekara daya su aje sai su siya trailer akalla 1,000 ko 2,000 a je warehouse din su a stocking a kaka so daga baya har Allah ya sa na samu dabara inda nake da kaka siyan sai kaya da yawan aje so sai in faɗi amfani da ita sai in dinga siyan ta kasuwa akwai lokacin da masarar za ta tashi ko kuma gadar za ta tashi sai in fito da ta sai in siya idan na sai da ita a lokacin tunda na dan ƙara farashin kaya na shine zai stabilizing ya zama na cewa zan iya samun kuɗin da zan iya siyo wancan misali kamar a katana sai da masara 2,500 ka iya siyan buhu 100 kin ga 2,500 a buhu 100 misali zaka iya siyan 500 kenan to idan rani yayi rani masara nan ta koma 10,000 to wanda ka dauko din ka siyar tunda ka dan ƙara kuɗi da ita zaka yi amfani sai ka iya siyo wannan 10,000 dan kai meeting production line ɗinka tunda a kalla misali kana da target duk wata duk rana kai zaka nika buhu 100 tunda kana da staffs dole ya zama idan aka yi under production kai a matsayinka na mai company kai zai affectin ba ruwan su su 10 ne casual staff misali ko su 50 casual staff sun fito aiki ranar gaba daya dole kuwa sai ka sallame shi banda permanent staff da kake da shi bayan kalubale na registration kalubale na capital amma capital ba shi bane indai kana da strategy kana da yan dabaru indai kana da strategy da yan dabaru ba wai dole sai kana da kuɗi zaka yi kasuwanci ba wannan manyan organizations din a advise mutane matasa irin mu da suke kasuwanci su zo su nemi irin su yanzu kamar wannan project da nake so mu yi da World Food Program ni na gani ai a labarai I saw it naga suna raba grains in fact ba sa bada gari ma akai na suka fara bada gari kuma I give them a solid ideas yasa suka yi da suka bada gari aka nuna cewa gashi suna grinding abubuwa abinci suna raban abinci so a cikin yanda gurin yake sai naga ga wani guri ana layi sai na gani sai nace ah me yake faruwa a can sai aka gaya min cewa ai nika ake yi na kayan abinci in aka ba su kin san sai sun je sun nika so sai na rubuta write up I write a comprehensive write up na rubutu sosai cewa me zai hana su dinga siyan nikakken kaya sai suka bani feedback suka turo min cewa ai suka siyan nikakken kaya wata ma a warehouse din su yana yin wata 6 kafin su rabar da shi so kan kin ga tun daga lokacin shi kuma gari yana expire within 6 months saboda zai iya fara kwari within that 6 months sai nace to shikenan a makaranta akwai abin da muka kai airtight technology wanda akan shi ne processing akan shi ne wannan dina project dina shi airtight technology yanzu zaki iya siyan kayan golden penny ko dangote sai kiga ba sai ku san movita ko kin taba experience haka kina bude shi sai kiga wannan ya shiga sai kiga kwari kai a ciki abin da yasa kwarin suke zama saboda akwai iska amma wannan leader ta company ne ta gani it's airtight sealed leader ce kamar leader pure water yanzu ai pure water duk daddewa da zai ba ki taba ganin ya lalace ba saboda me ba oxygen agent of da ma lalacewa su oxygen ne da sauransu so da nan musu wannan comprehensive write up na nuna musu ga leader ta ga yanda take suka karba suka aka experiment aka tabbatar cewa with indian a cikin wannan leader zai iya shekara daya bai lalace ba they invited me to abuja nazo ne submitting tender muka gama agreement da su and hopefully they will give me supply irin wayannan mutane yanzu misali kamar da nake ga mai expansion inda nake ga mai kana iya daukar mutum 80 a cikin shekara daya akwai Oxfam kuma NGO ne naje na same su kuma suka sai kaya da yawa almost da yawa dai yana azan kuma almost za a iya cewa trailer 50 ko 80 a gure na kuma ni na musu write up ni na tura musu submission suka kuma ya musu suka karba so irin wannan abubuwan if you are chasing them zaki ga kafin ka an kara kamfanin ka ya girma ya bunƙasa da jinoyin
a 30 seconds ina kake ganin kanka nan da ɗan shekaru kaɗan
to alhamdulillah kamar yadda nake miki akwai wani abu da ya dan gitta da zan iya cewa ni nan da shekaru kaɗan I'm hoping to be one of the zan iya cewa a yanzu ma dai with my age zan iya cewa gaskiya a Nigeria a Kano yankin mu na arewa babu matashi da yake da company da yake da girma ya diba mutane aiki irin nan alhamdulillah Allah ya bamu wannan so I'm hoping in dai a arewa ne in 5-10 years time in dai with this project da muke linkin san so advantage irin wannan project din su ne akwai link up daga wannan sai ka samu wannan with that I'm hoping in Allah ya da zan zama one of the major employers I'm targeting akalla mutum 500 a company na in the next 5-10 years insha Allah ko kuma mutum 1000 saboda it's possible saboda with the rate of patronage da muke samu especially da wayannan mutana alhamdulillah ba abin da zamu ga ya Allah sai dai godiya
to Allah ya idane
amin da amin
to madalla Baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Nigeria.